أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم وأن مسلة من جار البركة مسجد عثمان بن عفان بنتي قبا ذكرات منا عمدة الأحكام ولفا الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. إذن بأمن تابا منا سكين كتاب الحج littafi wanda yake mana bayani akan hayin aikin haji. Mun tsaya a inda malai ya buga mana babu, yake cewa babu mail bisul muhrim min siyaba, babu wanda yake mana bayani na tuhar da ya kamata bai ihrami ya sanya, wanda ya dauki niyyar haji ga tuhar da ya kamata ya sanya. Mun karanta hadisi guda biyu a ƙarƙashin babun, hadisi guda biyu, hadisi guda uku ko hadisi guda uku, insha Allah zan mu tashi a hadisi na ƙarshe. Na'am, hadisi biyu muka karanta, zan mu tashi hadisi na uku ko babu wanda yake mana bayani akan tarbiya. Yau muna 28 ko a kalandar Bature, aka a watan addini 18 insha Allah, 18 ga watan Zulqa'ida, hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1442, wanda ya daidai da 28 ga watan Juwai a kalandar Bature 2021. قال كثيرا عن عبد الله بن عمر الحديث 11 بعد المئتين حديثنا قريب لكم شادايا كثيرا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وانا حديثي إذن مكريبا أتكين صحيح البخاري إذن مسامع حديثا أتكين كتاب الحج باب التلبية. Babi wanda yake mana bayani akan talbiya shine nassin da muka karanta, wannan shine ake kira da talbiya. Juz'i na biyu, shahi na 108, hadisi mai lamba ta 1549. Haka shi ma Imam Muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin ingantaccen littafin shi cikin kitabul hajj, babu at-talbiya wa sifatuha wa waqtuha. Babu wanda yake mana bayani akan yin talbiya da siffarta kuma da lokacin da ya kamata a yi talbiya. Juz'i na hudu, shahi na 47, hadisi mai lamba ta 1118. Hadisi ne wanda aka samu shi daga Abdullahi dan Umar, yarda Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa anna talbiyata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, lalle talbiyan manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ita ce, wannan ita ce siffarta, yake cewa labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika laka. Wannan ita ce siffar talbiya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi. Idan muka diba nassin talbiyar, zan mu gani ya kumshi yabo na Ubangiji. Idan aka ce labbaika, kamar amsa kira ne idan muka koma cikin haji zan mu ga ai am ya kace wa ibrahim mu'azzin fil nas bil haji ya atuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajr amika aka ce wa annabi ibrahim yayi kira zuwa ga mutane su zo wannan dakin ai dakin ubangiji za su zo wa'ansu suna kan abin hawa wanda yake gajiyage wa'ansu za su zo a kawunsu wa'ansu kuma wa'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajr amika ta kowata lahiya zaka ga mutane sun zo wannan dakin na ubangiji shine ne yake ci wato idan ka zo nan ka dauki harama kace labbaika labbaika ko kuma labbaika allahumma labbaika ya ubangiji mun amsa kiran da aka mana amsawa lalle abinda aka kiraye mu akan shi mun zo mun amsa wannan kiran da aka yi mana shine kenan labbaika hakika ijabatan mun amsa kiran wannan da aka mana bayan amsa kira ko kuma kira bayan kira kenan mun yi kira an kiraye mu mun amsa ko mun kara amsawa akan kiran da aka yi mana shine yake cewa labbaika la sharika laka labbaik kuma lalle ubangiji mun amsa babu wani abokin tarayya da kai hakika ko mun kara amsawa akan kiran da aka mana nan mu zo mu sauke farallin da yake kawo nan mu yake cewa innal hamda lalle dukkan wata nau'i na daga godiya wan ni'mata kuma dukkan wata ni'ima wannan laka naka ne na ubangiji babu wanda ya isa a gode min in ba ubangiji ba kuma idan kayi godiya ya maka alƙawarin zai ƙara maka haka babu wani mabuwayi babu wani mai mulki wanda yake mulkin ubangiji yake cewa to dukkan wannan abubuwan laka naka ne ubangiji kuma mun sallama maka wannan yabo ne bawa yake yi wa ubangijin shi yake cewa bayan haka la sharika laka babu wani wanda ya kamata a hada shi abin bauta da take da shi kenan kai ne ka cancanta abota ma baka da wani abokin tarayya yake cewa kana shi ma abdullahi bin umar yake cewa wa kana abdullahi bin umar yake cewa wa kana abdullahi bin umar yazidu fiha abdullahi na umar ya kasance yana dadi akan wannan siga wanda aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma wannan an ba da dama idan an samu nassi in dai ziyada bata wuce daga abinda ake bukata ba ko daga nihin abinda ake so ba hakika ta halatta shine abdullahi dan umar yake karawa akan abinda ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa yake cewa labbaika labbaika hakika mun amsa kiran da aka mana mun kara amsa kiran da aka yi mana wa sa'adaika kuma ubangiji muna neman taimakonka sabida ka fito daga gida babu wanda kake ni ya kama maka in ba ubangiji ba shine zai isar da kai wannan wurin kuma ya kama maka ka biya wannan farallin da yake kanka shine yake cewa wa sa'adaika hakika ubangiji muna neman taimakonka wal khairu biyadaika kuma dukkan wani alheri yana hannunka ya kai ubangiji kuma wannan tabbas alheri yana hannun ubangiji yana baiwa wanda ya ga dama kuma ya hana wanda ya ga dama yake cewa war ragabu ilaika kuma duk wani kwadayi yana wurinka duk abinda bawa yake yana kwadayin abinda yake wurin ubangiji ne wata da wannan zaman da muke inda mun san ba ma samu wani abu ba hakika da kowa da ya watse amma dai muna tunanin mu samu wani nau'i na daga lada a wurin ubangiji wanda zai kasance mana abu ne wanda da rahama shi da wannan abin da muka yi ubangiji zai sanya mu gidan aljanna kan ba dan shi mun ma da mu kasance ba nan ba shine yake cewa war ragabu ilaika dukkan wani nau'i na da kwadayi wanda bawa yake yi a wurin ubangiji shi bawa yana nima ne a wurin ubangiji ko kuma wannan al'amara a wurin ubangiji yake wal amalu kuma dukkan wani aiki da bawa yake yi yana yi ne dan ubangiji ba dan wani ba kina wannan yana nuna mana aikin da bawa yazo ne yana kwadayin ya samu abin da yake wurin ubangiji kuma zai yi aikin nan ne dan ubangiji ya karba ya bashi ladan da yake ciki kina wannan ita ce sigar talbiya kina wannan shine abinda tunda idan muka dauka zan mu gani shine wannan shi'ar ita ce alama ta wanda ya dauki haji wanda ya dauki ihrami kuma wannan ita talbiya ana fara ta ne tun daga miqati duk lokacin da aka ce wanda ya iso miqati to hakika daga lokacin nan zai fara yin talbiya ba ya aje talbiya ba har sai ya tafi yayi ramyul jamratil aqaba ne ne jiha wanda a Hausa ake cewa jiha shedan sai in ya tafi to a lokacin nan aka bashi dama ya aje wannan talbiya shi kuma mai umara zai dauko talbiya ne daga miqatin shi idan ya zo ya shigo bakin masallaci zai shiga masallaci a lokacin nan zai ajiye talbiya ya tahiyya yayi aikin shi na umara ya warware ihramin shi wannan shi shine kina idan ka zo kai a matsayin ka na mai umara zaka dauko talbiya daga ihrami daga miqati afwan daga inda kake daukan miqati sai ka zo bakin masallaci sannan kai addu'a shiga masallaci ka shiga kai tawafi ko kuma kai nafila shine tahiyatul masjid tunda idan ka zo tawafi
yana mai gurbin tahiyatul masjid kenan ya danganta da shi wanda ya shigo masallacin wanda ya gani mai sauki ko kuma wanda ya gani yana gyara shi kenan sai kenan idan kai wannan ka kai tahiyyi ka kama hanya ka tai kai aikin ka na umara in ka ida sa shikenan kuma ka sauke he ka hudda ihraminka amma dai shi mai haji sai in ya tai ya gama dukkan wannan wuraren da ake zama ya zama Muzdalifa yayi zaman Mina ya dawo ya zo yayi jifa sannan ya sauke talbiyar shi kenan wannan hadisin daga abubuwan da zan mu iya fa'idantuwa da shi lalle da kai mashru'iyyar yin talbiya a cikin hajji da umara kasancewar ai hadisin yana karantar da mu lalle ba wai a umara bane ba ko a hajji kadai ake yin ta ba a dukkan su biyun ana yin talbiya shi shine kuma sigarta wanda muka gani da kasancewar da kai dan sabani tsankanin malamai wa an suka tahi akan shin ita yin talbiyar sunna ne ko kuma wajibi ne idan muka dauka zan mu gani Imam Ahmad bin Hanbal da shi da Imam Shafi'i sun tahi akan yin talbiya sunna ne ba wajibi bane ba kuma sun kawo hujja akan yin talbiya kamar shi ma zikiri ne irin kowane zikiri shi kuma kowane zikiri zikiri irin ambatan da muke yi na Ubangiji ai sunna ne suka tahi akan haka kuma suka je suke cewa ai inda rishin barinta idan mutum idan ya dauka ba wani abu ne ba baya cutar da hajjin shi kuma idan muka koma zan mu gani Imam Malik da shi da Imam Ahmad bin Hanbal ɗaya daga cikin riwayoyin su sun tai akan lalle wajibi ne kuma duk wanda ya bar shi hakika zai samu za dora mai laiki sai dai hajjin shi yana nan kuma babu wani wajibi ne sai ya yi fidiya kenan tunda an dauke ta matsayin wajibi idan an barta wajibi ne sai an yi fidiya sai kuma shi Imam Ahmad bin Imam Abu Hanifa da shi da Dawud az-Zahiri da Ata'a da Tawusi da Sauri sun tai akan lalle rukuni ce daga cikin rukunan hajji kenan bayuwa tilas mutun sai yayi talbiya in dai hajjin shi yana so ka tabbata wannan sabani ne na malamai amma dai wada mafi rinjaye ita ce kasancewar mu dauke ta akan wajibi ce wadai Imam Malik kenan talbiya wajibi ne ba sunna bace ba rukuni bace ba kenan wajibi ne ga duk wanda ya dauki haji yayi talbiya kuma idan bai yi ta ba daga harkon daga miqatin shi har zuwa lokacin da ya gama aikin haji wannan wajibi ne akan shi yayi fidiya kuma kalkashin hadisin zan mu gani lalle siga wanda aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo man da ita shine labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak yana idan mutum idan ya ga baya iyawa da yaran shi yana da wannan yaran na larabci kenan ana iya fassara mai da Hausa yayi ta talbiyar shi ya daga murya kuma a cikin ta duk da kasancewar malamai sun tai akan maza suna iya daga murya wani ya yawaita ya daga muryar shi sosai wani ya dan takaita amma dai mata an umurce su dan haffafa kanta su daga murya yanda wani zai ji kasancewar muryar mace ita ma al'aura ce kuma idan muka dauka zan mu gani lalle idan muka diba hadisin zan mu gani lalle wannan talbiyar shine alama ta ne aikin hajji kamar kabbara harama ai alama ce ta mai sallah wanda yazo ya daga yayi kabbara hakika mun san wani yana cikin sallah ko kuma mu ganshi a tsaye yana Allahu Akbar yana abubuwan da ya kamata a yi hakika zan mu tabbatar da wani yana cikin sallah haka ita ma talbiya shi'ar ne alama ce wanda take nuna wani lalle mai aikin hajji lasiya ma game da mata idan ka zo ka zauna kai suna talbiya ka san wani a cikin ihrami yake haka idan muka diba zan mu gani lalle kamar yanda muka yi bayani mace ana so ta dan haffafa muryarta kada ta daga ta saboda kasancewar muryarta al'aura ce sai hadisi na gaba hadisi na 212 malai yake cewa an abi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laylatin illa wa ma'aha dhu mahramin wa fi lafzin lil bukhari tusafiru masirata yawmin illa ma'a dhi mahramin wannan hadisi imam al bukhari ya wutar da shi a cikin abwabu tafsir al salat babun fi kam yuqassaru salat babu wanda yake mana bayani a kwana nawa ne ko yini nawa ne ko dare nawa ne ya kamata mutum idan ya huta yayi kasarin sallar shi idan muka diwa juz'i na biyu shayi na 43 hadisi mai lamba ta 1188 haka shi ma Imam Muslim ya wutar da shi a cikin Kitabul Hajj babu safaril mar'ati ma'a mahramin ila hajjin wa ghayruhu babu wanda yake mana bayani lalle kulaguran mace tare da muharraminta zuwa ga haji ko kuma zuwa ga wani gari na bukatunsu na yau da gobe idan muka diba juz'i na 4 shayi na 103 hadisi mai lamba ta 1339 hadisi ne wanda aka samu shi daga Abi Huraira yarda Allah ya tabbata a gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah mai tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yace la yahillu limra'ati baya halatta game da mace nan mace ko wata mace duk wanda ta amshi sunan mace to aminu billahi wal yawmil akhir wanda ta yi imani da Allah da ranar lahira an tusafira masirata yawmin wa layla da ta yi bulaguro tsawon yini guda ko kuma tsawon yini guda da dare guda kenan kwana guda a bahu a yaran mu na Hausa yini guda da dare guda illa wa ma'aha zu mahram sai dai tare da ita an samu maharramta وفي لفظ للبخاري لا ندق لفظ البخاري يكي تيوى تسافر مسيرة يوم سواء بلاغرن يني قدا إلا ومعزي محرم فاتيتنا تاري دا محرم تا وانا حديثي إذا مكاليبا ينا فتاكر دمو أكن كسنتي ورمتي ميتيتي متي matajin inda ta samu to hakika za a samu wanda hankulan su zaya ba su lalle suna sha'awarta kuma su ko kuma bayan sha'awar wani zai samu kanshi yana fadaginta to kasancewar haka kuma ita tabi'iyyar ubangiji ya sanya ta mai rauni ce a karan kanta duk lokacin da aka samu wani fasiki yana bukatar ta akan haka ko yana sha'awarta hakika yana iyawa ya tilasta ta ko da ba ta so ta ba da kanta to kasancewar haka ita shari'a ne ta sanya a idan za ta gusa ta kasance tare da muharramanta ne menene shi muharramanta muharramanta yana da yaqini duk wanda ya ci mutuncin wannan matar hakika mutuncin shi ce mutuncin dangin shi ce shi sanya aka sanya muharramanta ya kasance tare da ita dan ya ba ta kariya 100% kuma idan muka dauka zan mu gani dukkan namiji wanda yake ajnabi wanda ba muharramin ita wannan matan ba bai yiwa ne ya kasance da mace face shi dani ya zo ya kasance shi ne da hukunci to idan shedani ya kasance da hukun su to komai yana iya afkuwa amma dai idan aka samu muharramunta wanda shi baya da hurumi a kanta kuma baya sha'awarta baya fadiginta ya sayar koshi ce to zaka same shi yana taka tsantsan kada a samu wani ya zo ya keta mata mutuncinta saboda keta mutuncinta mutuncin shi ne aka keta mutuncin iyayen shi ne aka keta mutuncin dangin su ne dukansu aka keta to shi sanya shari'a ta yi kashedi ta kawo shamaki ta sanya akan haka lalle mace duk inda take baya yiwa ta kasance ta yi bulaguro sai tare da muharramin ta bulaguro tsawon yini guda da dare guda ko kuma tsawon yini guda kadai shi ko in aka ce muharrami shi shine imma mijinta ko kuma babanta ko kuma danta ko kuma dan uwanta ko kuma ya kasance babbanta ne dan uwan babanta ne wa ko kani ko kuma dan uwan ma'aiyyarta wa ko kani ko kuma ya kasance ma'aikin mijinta ko kuma ya kasance danta ko kuma dan mijinta ko kuma dan mijinta dukkan su suna iya kasance mata muharrami ko kuma wanda suka sha nono tare da shi ma'aikinta ne ya sha nono tare da shi shi ma muharraminta ne dan uwanta ne wani ne aka kawo shi gidansu suka sha nono guda shi ma muharraminta ne ko kuma duk wanda wa'annan wanda muka zada duk wanda suka sha nono tare da shi to hakika shi ma muharramta ne ko kuma ya kasance ma'ahinta ma'ahin ma'ahin mijinta ko kuma dan uwanta wa'annan su ne muharramta wannan suka sha nono ma'ahinta ne bangaren ma'ahinta ne ko bangaren ma'ayyata ne wanda suna suke yan uwantaka ana iya kiran shi wani babban wani kenan shi ma yana iya kasa sun sha nono guda tare da babban nada shi ma wannan muharramin ta ne ko kuma dan uwanta wanda suka sha nono tare wannan su ne amma dai kanan miji ko wan miji wannan dukkan su ba muharramai bane ba duk da kasancewar haramcin su yanayin lokacin da yake arma da ita haramun ce a gare su, amma dai bayan ya sake ta, idan ya sake ta bayan ta yi inda shi ma dan takara ne, yanda yanda yayanka ya zo ya arme ta, kai ma kana iya zawa ka nemi armanta bayan ya sake ta ta riga ta yi inda wata uku. Duk da kasancewar da akwai masalar da wasu malumai sun tahi akai, idan ya kasance saki ne ba'in, saki ne wanda babu komi akan shi, radda ya sake ta ana iya komawa, kai kana iya zuwa ka ajiye ta garanka ka fara neman armanta. Duk da kasancewar malumai sun karbawa ko mu hada mafi rinjaye, shi ma wajibi ne ya kasance ta gama idda ta, sannan a fara hira armanta. Kinin wannan duk wanda suke ba wa'annan wanda muka zada ba hakika ba muharramanta bane ba, ko baya dacewa ta yi bulaguro tare da su. Karkashin haka da kwai malumai sun dan yi sabani ko sun kara wa juna sani kan matsala, idan ya kasance mace gatanin tana da ƙarfi, tana da dukiya, ta yi nihinta ta yi ta yi aikin hajji, amma dai bata da muharram, shin tana iya huta ta tafi ta yi hajjin ta tunda tana da dukiya kuma tana da ƙarfi ta tafi da kanta? Malamai suka yi magana akan haka, ko suka yi ijma'i akan haka, baya yiwuwa ga mace ta huta ta yi bulaguro ba tare da muharramin ta ba, ko da hajji ne za ta yi, ko da tana da ƙarfin yin hajji. Wannan malamai sun tattauna akan haka, kuma faɗa mafi rinjaye shi shine baya kasancewa sai da muharramin ta. Sai suke bayani suke cewa to idan mace idan ta kasance al-ya'isa ce wadda ta riga yayi ta hudda tsammai, wanda aka ce al-ya'isa wallahi isna min al-mahid min nisa'ikum, sune matan da suka hudda tsammani na yin haida, ta hudda tsammanin ta shiga ashin monikos. Wannan macen wadda daga 60 daga 50-60 abin da yayi sama tsohuwa kenan, wadda dama ba da sha'awa, kuma da wahala za su amme sha'awar ta, ko kuma wadda bata fara yin haida ba, yarinya karama, wannan tana iya tafiya haji ba tare da muharramin ta ba. Wasu malumai suka ce tunda dai babu wani wanda yake kwadayin da hakika tana iya huta ta take hajjin ta. Fada mafi rinjaye ta malumai suka ce ita ma wannan aini kulli saqatatin laqaina, duk wanda duk abin da aka yadda ka samu wanda yake bukata daukar shi, ka zo ka yadda baka bukata ilimi ka yadda ta kasa, wani in yaji karkato dauka zai kuma yana ji dadi zai ya dauka, ka yadda tsohuwar tuwarka wani in ya zo yana jin dadi zai dauka ya kakabe wanke ya sanya. To shine nan malumai suka ce to tunda haka ne ai ita ma takan yi a samu wani lattijan wanda yana kwadayinta, dan haka ita ma batta da hurumin ta huta sai da muharramanta. Kina wannan shine hukunci wanda malamai suka tabbatar, duk da kasancewar da kwai magana ta Imam Ibn Taymiyyah a cikin Ikhtiyarat in shi ne yana bayani yake cewa idan mace idan ta kasance al-qawa'id ce wal qawa'id minan nisa'i, ko wanda ubangiji wanda ya zana mana wanda batta yin haida ba ta kai shekarun da ya kamata ta fara haida ba, ko kuma wanda ta riga ta hudda tsammani da aure, ko ta hudda tsammani da haida ko samun diya, wannan su suna iya huta. Yace cewa wala fa innahu yajuzu fi ahdi qawli ulama an tahujja ma'man ta'malu, yake cewa bangaren daga cikin malamai da ko inda suka tayi suke cewa a'a tana iya huta taitaitaye haji tare da rakiya wanda take ta amana, rakiya wanda take ta amana wa an sune yau unguwar su sahu sun su huta za su tayi aikin haji sai a gama ta tare da su su huta tare da ita, ita ce ake kira rakiya ta amana, wanda an sani a hannunta ne bai ta sauranta ba, za ya kula kamar yan uwar shi. Suke cewa yake cewa wannan kuma ɗaya ne daga cikin riwaya Imam Ahmad bin Hanbal, shi ma mazhabin Imam Malik da Imam Shafi'i sun ta yi akan haka. Kenan idan an samu haka, mace wadda al-qawa'id ce wadda batta haila ko kuma wadda ta hudda tsammanin yin haila, kenan wannan idan an samu rakiya wadda take ma'amuna ana iya tafiya da ita, amma dai koma bayan su hakika babu wani gurumin mace ta huta ta tayi ta yi aikin hajji ba tare da muharramin ta ba. Kuma idan muka dauka zan mu gani matsala ce wadda a yanzu ta gama gari, duk wanda ta samu halin yin hajjin ta gurin ta tayi ta zuba ta kama hanyar ta tafiyar ta, sai a yi mi ake ce mai auren visa, sai a zo ita safara Saudiya a gama mata a ce wannan mijin wacce ce, shi kuma wannan abu wallahi mai hatsari ne, ana keta hurumin ubangiji, wannan hukunci ne wanda shari'a wadda ta riga ta tabbatar bai yiwa mace ta taita aikin hajji fa tare da muharram da ba in baka shirya ba kai kokari ka ta yi hakuri har lokacin da ka shirya sai ku ta yi tare da ita a matsayin ka na muharram in kuma Allah ya sa a cikin dangi da ko wanda yake muharramin ta zai ta yi sai a hada ta tare da shi da kai abinda ake bada labari ake cewa ba abinda ya kai muni kamar dan uwa ko aboki ya dauki matar shi ya hada ta da wannan ya hada ta da abokin shi a tai aikin haji yace to anan alfasha take ita sakin jiki take yi a matsayin a ita an bada wakilcin ta akan wani shi kuma wannan nan ba a san ba ya zata wata guda ai ba a san ba abin da zai wannan ba shi kuma kan mu manta wallahi tallahi wa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqu min azabin alim duk wanda ya kusanci dakin Allah wannan haramun wannan garin na Makka duk wanda ya kusance shi da zalunci ko da wani ta'addanci ko da wani sama wa ubangiji hakika niyyar shi kadai ubangiji sai ya azabta shi akan ta azabun alim gulgudan wannan niyyar ya amme azaba mai radadi shi kuma in muka dauka dukkan zinubai duk zinubin da mutum da zai da zaya zo a cikin zuciyar shi ya dosu ya darsani a cikin zuciyar shi ya ce yana so ya yi kaza kuma daga baya ubangiji ya hane shi ko shari'a ta ubangiji ya gani bai kyautawa kan shi ba idan ya aikata kaza ba to hakika za a rubuta mai lada nawa lada goma ko wa in hamma bi sayyi'atin wa lam ya'malaha kataba Allahu indahu hasanatan kamila ko za a rubuta mai lada daya cikakke yayi nihi bai aikata ba amma dai idan a can ne wanda yayi nihi hakika zukum min azabin alim bai aikata ba amma dai za'a mi azaba wanda take mai radadi to ina to ga wanda ya aikata kan mu manta fa fadalan wannan wurin kadai idan mutum idan ya tafi sallah ɗaya da zai ta kai sallah da wani dubu dari wanda zan yi ta ana to haka laihin ma idan kayi abinda zaka yi a garin mu sai ne an lullumta maka haka za a dora maka wannan laihin to shi sai ya nan shari'a ba ta bada damar ba mace ta tahi kuma idan muka dauka ina wanda ya huta yaki zai huta yaki yake tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa matar shi ta huta yaki a lokacin nan manzon Allah matar shi ta huta yaki aikin haji ita kadai ba tare da muharrami ba manzon Allah ya ce ya bar aikin haji ya bi matar shi inda kayan wasa ne manzo Allah ai wata ibada ta kai haji ta kai ai ta kai jihadi manzo Allah ya ce bi ya bar jihadin ya tafi ya kula da matar shi sai sai ake hajjin su to dan haka gaskiya mas'ala ce wanda tana buƙatar a gyara ba ma kamar ijoji kurum a zo kowace ta zo idan ta zo ku nema wacce ki kawo mu harrafin ki su ma mazajen da suke sakin matansu ta yi ko suke sakin yan'uwansu ta yi su nuna musu bai kamata ba ki dakata har lokacin da wani Allah ne halin tahiyya sai ku ta yi tare da shi kina da yin muharramanki wannan ita ce tahiyya amintatta wanda kuma shari'a ta dora mana idan bawa idan ya yi hakika za ya samu lada idan kuma ba kai ba hakika to da kai laifi wanda kana da shi ubangiji ya taskance maka shi sai dai idan ya ga dama ya gafarta maka hammu karasa sai hadisi na gaba malai yake cewa babu alfidiya babu wanda yake mana bayani akan fidiya shine idan mutum idan ya aikata ɗaya daga cikin mahzurat abubuwan da aka haramta wa mai hajji ya aikata idan ya aikata to a lokacin nan zai yi fidiya shi shine ya samu dabba ya yanka ya samu tumkiya a shark ya yanka ta wannan shine a matsayin fidiya Allah yake cewa ana Abdullah ibn Mu'aqqil bin Ma'qil qala jalastu ila Ka'b bin Ujra fa sa'altuhu an al-fidya fa qala nazalat fiyya khassa wa hiya lakum 'amma حُمِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى الْوَجْعَ بَلَغَ مِنْكَ مَا أَرَى أَوْ مَا كُنْتُ أَرَى الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا أَرَى أَتَجِدُ شَاتًا فَقُلْتُ لَا قَالَ فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نصف ساعة
وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يهدى شاة أو يصوم ثلاثة أيام.
wannan hadisin Imam Bukhari ya hutar da shi a cikin Abwabu al-Mukhtasir a cikin da babu al-it'am fi fidyati nisfu sa'in, babu wanda yake mana bayani akan ciyarwa ta mai fidya shine nisfu, rabin sa'i za a ciyar. Juz'i na uku shahi na goma, hadisi mai lamba ta 1816. haka shi ma Imam Muslim ya hutar da shi a cikin Kitabul Hajj, babu jawazi halqar rasi lil muhrim idza kana bihi adha, babi wanda yake mana bayani akan halaccin aske kan mai ihrami idan ya kasance yana da abin cutarwa a kan shi. Juz'i na 4 shahi na 20, hadisi mai lamba ta 1201. hadisi ne wanda aka samu daga Abdullahi bin Ma'qil bin Muqrin al-Mazni Abu Walid al-Kufi, yana daga cikin tabaka ta uku na masu rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. baban shi shine sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine Ma'qil bin Yasar. can bayan mun mutu da hadisin shi kuma mun yi tarjumar shi. Ibn Hibban ya ambace shi Abdullahi bin Mu'qil a cikin littafin shi As-Siqat a cikin tabaka ta tabi'ai na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. haka shi ma Ibn Hajar ya wasaka shi lalle ana amsar hadisin shi. ya mutu a shekara ta 88 daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. da kai cikin Tahzibut Tahzib juz'i na 2 shahi na 477, ya Ibn Hajar ya yi bayani akan shi Abdullahi bin Ma'qil. haka shi ma Ibn Hibban a cikin As-Siqat ya yi bayani juz'i na 5 shahi na 35, yake cewa jalastu ila Ka'b bin Ujra, na zamna a wurin Ka'b dan Ujra. Ka'b dan Ujra mun muce bayani shi ma mun yi tarjuma shi can baya, shine Ka'b bin Ujra al-Ansari, yana daga cikin tabaka ta farko na daga masu rawaito hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma ɗaya ne daga cikin wanda suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mubai'a alƙashin ice. shine wacce yake cewa innal ladina yubayyunaka innama yubayyunallaha yadullahi fawqa aydihim, ɗaya daga cikin wanda suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mubai'a. shi ma yana da hadisai da yawa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma ya lokacin da sarai ma shigar shi musulunci ya shiga ne a ƙarshen lokaci na rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. ya mutu a shekara ta 51 a wata wada a cikin a shekara ta 52 daga hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ibn Sa'd a cikin At-Tabaqatul Kubra ya ambace shi a cikin juz'i na 5 shahi na 388, yake cewa fasa'altuhu anil fidya, shi Abdullahi bin Ma'qil yake cewa sai na tambaye Ka'b bin Ujra akan mas'alar fidya, ya hukuncin ta yake. faqala, sai Ka'b bin Ujra yake ce mi, nazalat fiyya khasa, ai mas'alar fidya ko kuma ayar da take bayani akan fidya ta sauka ne a kaina ni kadai, hukuncin ta ya sauka a kaina ni, yake cewa wahiya lakum afwa, amma dai hukuncin ta bai dakata ba a kaina ba kadai ba, ku ya shahi kowane musulmi duk wanda ya zo aikin hajji ya yi wani abu ya aikata ɗaya daga cikin ma'zuratul ihram, hakika fidya ta zama ta wajibi a kai shi. amma dai wannan ayar ta mas'alar fidya ta sauka ne a kaina saboda kaza da kaza, shi ne zai bashi labarin abin da ya sanya Ubangiji ya saukar da wannan ayar. ayar ita ce fa man kana minkum maridan aw bihi azam min ra'sihi fa fidyatu min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. wannan aya ita ce wadda ta sabka akan Ka'b bin Ujra, yake cewa ya ake wannan aya ta sabka, yake cewa humintu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, an dauke ni an kai ni wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka zo lokacin sulhu ne, lokacin da manzo Allah ya zo yin hajji, yake cewa aka dauke ni aka kai ni wurin manzo Allah. a wata riwaya ta Muslim yake cewa manzo Allah ya wuce ya ganshi a cikin wani mawuyacin hali, manzo Allah ya sanya aka dauke shi, yake cewa to an dauke ni zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wal qamaru yatanasaru ala wajhihi, kuma kwalkwata tana zubowa a saman fuskata saboda yana da gashi, ita kuma kwalkwata dama tana labewa a wannan wuraren ne, kuma idan ta kama tana cin kai, tana cin mata shine yake cewa tana cin kanshi a lokacin da aka kawo shi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shi yake nuna mana irin rayuwa wanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka samu kansa a cikin ta amma dai kuma da suka hakura sai gashi nan ka a ce menene ubangiji yayi musu irin wannan muyacin hali da suke ciki yanzu nan idan ka riba a cikin dan cikin gari da yawa daga cikin mutane ba san menene farfata ba wani bai taba ganin ta ba saboda ni saboda ita in dai aka ce babu dauda to ita bata zama ana kasancewar dauda to ita take kawo wannan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi asati so dai suke warka in ba ro juma'a ba shi ma dan ya kasance an farlanta musu ne kasancewar suna cikin wani mumiyacin hali aka farlanta shi wajibi ne idan juma'a ta zo kowa sai ya tafi ya nemi ruwa yayi wanka dalilin haka suke yin wanka kasancewar idan da ba a farlanta ba lokacin kuma da aka fara samun yalwa sai aka dauki wannan farlancin aka maida shi mustahabbi kasancewar yauni kasancewar mumiyacin hali kumcin da suke ciki yake cewa to gashi nan yazo aikin haji ga kwalkwata nan har zubawa take yi a kanshi dan idan an ce wani kwalkwata tana zubawa to lalle cuta ta kai cuta ko dauda ta kai dauda yake cewa to ga kwalkwata tana zubawa daga kanshi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce me ma kuntu aral waja'a balaga bika ma ara yake cewa ai banna tsammani cutan wannan ai ta kai makura ta kai ka har ta kai ka makura kuma yanda nake ganin ka a wannan halin nan makuntu ara nan bana tsammani lalle wannan cutar da nake gani akan ka ta kai makura kamar yanda nake kallon ka nake gani a cikin ka ga kwalkwata tana zubowa daga huskar shi yake cewa ko kuma yake cewa makuntu aral jahada aljahad shi shine matakka shi shine tsanani aljuhud kuma kokari idan aka mata ruha kenan kokari yake ne aljahad shine wahala yake cewa to banna tsammanin wahala ta kai maka kamar yanda nake kallon ka haka yake cewa atajidu shatan gashi ne yana cikin mumiyacin hali kuma kwalkwata a kai ita kuma maganinta menene aske gashi yake cewa to shin zaka samu dabbar da zaka yanka fa qultu la ka'bil ujra yace manzo Allah ba ni da abin da zan yanka qala sai manzo Allah yace fasum salasata ayyabi to kai azumin kwana uku au at'im sittat masakin ko kuma ka ciyar da miskini guda shidda li kulli miskinin nisfu sa'id kowane miskini za a bashi rabin sa'i guda sa'i kuma muddu hudu yake kenan tiya abinda tiya idan an shahe ka kenan duk tiya idan aka shahe samanta kenan sai ka bawa mutum kenan zaka samu tiya uku ko ko abinda bai kai tiya uku ba musan ba tsarin kilo ba nawa zai bada ba tunda ya sha bamban da abinda za a hudda shinkafa ce hatsi ne dawa ce masara ce ko kuma abinda yake nau'i na daga abinci dan kasancewar da akwai malamai sun tsaye akan ai su ai alkama suke hudda bur suke huddawa kenan kamata yi mutum ya hudda alkur zan mu biyo kan masala insha Allah yake cewa fi riwayatin a cikin wata riwaya fa amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yut'ima farqan yake cewa sai manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya umurce shi da ya ci da alfarqa alfarqa shi shine kamar misalin mikyali ne wanda yake isar idan an cika shi yake isar guda uku yake yin idan an cika shi yake isar yake kaiwa sa'i uku na annabi manzo Allah na muddin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yanda dai muka yi alfarqa kamar din tiyaye ta mu ne idan ai shahi saman take nan wannan idan mutun ya samu guda uku ya ishe shi shi ma dai ana nan dai yake cewa bai da sittati masakin tsankanin miskinai guda shidda kenan ko wancan ko kuma wannan yake cewa abu yahdi shatan ko kuma ya hadaya da dabba a shati shi shine kananan dabbobi a tumkiya ko kuma akuya yake cewa auya suma salasata ayyabi ko kuma yayi azumin kwana uku nan malam da ya kawo mana wannan riwayoyin guda biyu duk dai ya bayyana mana ne can an bashi zabi an tambaye shi farkon abinda aka tambaye shi aka ce me yace ya aka ce me yayi hadaya yace baya da abin hadaya sai aka bashi zabi akan me akan azumi ko kuma ciyas ga miskinai shi kuma wannan riwayar manzo Allah sai ya bashi zabi dukkan su ka tahi ko ka ciyas ko kai hadaya ko kuma kai azumi kwana uku kenan abinda zamu iya dauka kalkashin wannan hadisin halaccin aske kai ga bi ihrami amma ne idan ya kasance da larura Ka'ab bin Ujra larura ta sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi lamarin ya tayi aske kanshi haka idan muka dauka idan muka bibi hadisin zan mu gani yana karantar da mu haramcin aske gashi ga wanda bashi da wata larura lokacin da zai lokacin da ya ihrami amma dai idan da larura hakika wa mutum yana iya askewa idan ya aske akwai kuma abin da fidiya za ta biyo baya fidiya kuma shine abubuwa guda uku ko dabba a soke ta a yanke ta ko kuma a yi azumin kwana uku ko kuma a ciyar da miskini guda nawa guda shakka kuma idan muka diba zan mu gani mafi fadala shi shine mutum ya yanka dabba akan wannan guda biyu saboda zabin manzo harkon abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nema a wurin shi shine yanka dabba kenan idan an rasa a lokacin nan kana da zabin kai azumi uku idan babu azumi uku idan baka iya azumi guda uku sai ka tahi ka ciyar da miskini guda shida nan idan muka diba masalan fidiya da kai abinda yake tahiya yake kawowa lasiyama ejoji zaka samu an ce wani yana da fidiya ko wani yayi tamattu'i daga cikin abubuwan da ake yi imma ifradi ko tamattu'i ko qirani wanda yayi qirani ko wanda yayi tamattu'i wajibi ne sai yayi fidiya ko kuma wanda ya aikata ɗaya daga cikin mahzuratul ihram abubuwan da aka haramta na daga ihrami na daga mai ihrami ya yi su idan ya aikata zaka gani wajibi ne akan shi sai ya fidiya kuma kowa an karantar da shi kamun ya ta aikin hajjin nan idan kayi kaza sai kayi fidiya idan kayi kaza sai kayi fidiya to wane yana da yaqinin yana da fidiya akan shi za a zo tuwa ce wane shi bai san gari ba bai san ina zai tafi ya nemo ragon da zai yanka ba ko dabbar da zai yanka ba wa gare shi alwalin shi shine wakilin shi zai dauki kudin shi ya bashi idan ya bashi kudin shi za a tafi a tattaro dukkan kudin wanda suke fidiya idan an zo sai a samu kamar dabba guda goma sai a yanka musu a ce an musu jami to wannan wallahi tallahi fidiya ba tayi ba kuma kai da ka ci kudin wanda ya baka kai fidiyar hakika fidiyar shi tana kan shi dai ta sauka amma dai kai dai tana karka kuma za ku tafi wurin ubangiji ku tantance a tantance muku alamar saboda shi wanda ya zo ya ce zaya yana so a mai fidiya ya baka kuɗin shi amana ce ya baka kenan shi a wurin shi hakika ya sauke wannan fidiyar kuma haurin ubangiji baya da lahi idan baka yi ba fidiyar shi a kanka kuma amana shi ta hawo kanka kuɗin shi za ka tarda shi ran tashin kiyama ka leda ne kuma wannan wurin wannan saboda alhurmin wurin nan duk abin da kai hakika za a lilin ka maka shi so 100 sama da abin da za ka aika sama da laifin da za a baka adam kinan dan haka a yi kokari a tara shine nan idan muka diba zan mu gani riwaya ta farko ta zo mana akan an bashi abin da yayi shine yayi fidiya da dabba idan bai samu bai azumi uku ya azumi uku ko idan bai samu ba ya ciyar da miskini guda uku riwaya ta biyu ita kuma ta zo mana da zabi dukkan su idan mutum idan yana so za a yi azumin shi uku wanda yake tunanin idan ya bada kudin shi za a cinye mai ya yi azumin shi ya ce kurwa azumin shi guda uku zai yi in ma a can ko kuma a nan ya ba kanshi lafiya ko kuma in yana da hali ya tafi kan titi ya sai abinci ya ciyar da miskini guda shida duk da a can miskinan suna da wahala gaskiya kuma idan muka diba zan mu gani hadisin yana karantar da mu tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewar ya huce ya gan shi a halin da yake ciki ya tura dauko ne shi aka dauko ne kuma ya bada damar ya aske kanshi saboda idan da babu tausayi da yake kai kai da aikin ka ko kuma idan baka da abinda zaka yi zaka yi zaka yanka dabba hakika to wajibi ne ka yi hakuri da cutarka har sai ka gama ka sai ka safke ihraminka to manzon Allah saboda tausayi yace mi to ga abinda zaka yi kuma aka bashi zabi aka abubuwan da za su biyo baya akan abinda bai iya ba kuma idan muka diba zan mu gani dukkan su wannan zan mu iya hada su da hukuncin aske gashi yanke horce sanya turare sanya tufa dukkan su wa'annan idan mutum idan ya aikata wannan shine hukuncin su fidiya dai abu uku ne imma mutum ya yanka dabba ko kuma ya yi azumin kwana uku ko kuma yayi ya ciyar da miskini guda shidda wallahu ta'ala a'lam sai babi na gaba malai yake cewa babu hurmatu makka babi wanda yake mana bayani akan alhurmar garin makka makka tana da alhurma saboda idan muka diba zan can cikin suratu ali imran ubangiji yana cewa inna awwala baitin wudi alin nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin lalle barkon daki wanda aka fara dora tubalin shi shine wanda wannan dakin wanda yake garin makka shine baitullahi alharam kuma wannan dakin mai cike da albarka ne kuma shari'a ne ga mutane haka kowa idan ya samu abin da a istita'a halin da zai iya zuwa ya sauke farali zaka samu rayuwar shi tana mungare ya tahi wannan dakin ya sauke wannan faralin da yake karanci kuma idan muka dauka zan mu gani lalle wuri ne wanda ubangiji wanda ya girmama shi kuma ubangiji ya sanya shi kamar yanda yake cewa masabatan linnasi wa amna wuri ne wanda yake da aminci aminci kuma tun lokacin da aka yi shi har zuwa wannan lokacin kuma wannan albarka adda annabi ibrahim ne alaihi assalam malai yake cewa alhadisu rabi ashara ba'da al-mi'atayn hadisi na 114 عن أبي شريح خويلد بن عمر الخزاعي العدوي رضي الله عنه قال قال لعمر بن سعيد بن الآس وهو يبعث البعوث إلى مكة ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداة من يوم الفتح فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به kasancewar lokacin nan ya ja mafassara sai wannan hadisi ne wanda aka samu shi Imam Bukhari ya hutar da shi a cikin babu jazaa'u saidi cikin qauluhu ta'ala wa dabba da wajin sarki yake cewa wala taqulu sayda wa antum hurum kadda ku kashe abun marauta a lokacin da kuka dauki ihram ko lokacin da kuka dauki haraman yin aikin hajji idan muka riwa babu la yu'addu shajarul haram babu wanda yake mana bayani akan haramcin cire icce wanda yake harami harami kuma a kewa yake kowa duk wanda ya zo ya san ina ne harami ba makkan bace ba dukkanta a wannan lokacin take harami ba ina tunanin da kwai iyaka wanda aka sanya ta harami sai ya tambi wanda suka tafi ina sa ran dai da kwai iyaka wanda aka sanya kasancewar garin yayi girma ba dukkanta bace ba take cikin harami ba tunda a da dukkanta makkan ita dukkanta makka harami ce amma dai kasancewar garin yayi girma ina da yakinin an sanya shamaki an sanya hima an sanya iyaka wanda take nunawa daga nan zuwa can harami ne kinan ba cire ice a wannan haramun haramun ne idan muka diba juz'i na uku shi Imam Bukhari ya kawo shi a cikin juz'i na uku shahi na 14 hadisi mai lamba ta 1832 haka shi ma Imam Muslim ya wutar shi a cikin kitabul hajj babu tahrimu makkata wa sayduha babu wanda yake mana bayani akan haramcin makka kuma da farauta abinda aka samu a garin makka kasancewar a lokacin nan lokacin da aka haramta yin farauta lokacin da ihram ya dauki ihram zaka samu abun farautar da sanin suna zuwa gindin harami suna yawon su amma dai kai an haramta baka kuma idan ka gashe hakika fajaza'u mislu ma qatala minan na'am sakamakon abinda ka gashe shine kai ma ka samu dabba ka kashe kai hadaya da ita idan muka diba juz'i na 4 shahi na 109 hadisi mai lamba ta 1354 hadisi ne wanda aka samu shi daga Abi Shuraih al-Khuzai al-Ka'bi al-Adawi al-Hijazi yarda Allah shi tabbata a gare shi yana ɗaya daga cikin yana cikin tabaka ta farko na daga masu rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musulunta kamun a yi fataku makka kuma ya abukanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu a shekara ta 68 ko kuma 58 kasancewar sahabbai ana da mun yi bayani a cikin rijal ko muka ce sahabbai har yanzu akwai matsala akan tantance shekaru saboda ba a samu ba aka fara dabtayin shekaru ba sai lokacin Umar a lokacin da aka fara lissayi to a fara lissayi daga hijira shekara kaza hijira shekara kaza kamun hijira da shekara kaza to wannan ya kawo aka samu tikas ba a tantance lissayi kuma su ma malamai wanda suka fara rubutu tarwini an fara yin shi ne a karni na hudu shi sai ya yi kai wa'annan wanda aka samu aka fara rubutu a kansu ana da yakinin sun mutu a shekara amma dai bayan su wanda suke bayansa babu tabbas a shekara kaza duk wanda ya wani kurma hashashe ne ya mutu a shekara kaza wani ka samu riwaya ya mutu a shekara ta kaza kidan shi wannan Abi Shuraih ya mutu a shekara ta 68 a wada 58 kamar yadda Imam al-Bukhari ya ambace shi a cikin Tarihul Kabir juz'i na 3 shahi na 224 yake cewa annahu qala li'amru bin sa'id bin al-aas shi Abi Shuraih Khuwaylid bin Amr ya hadiwa Amr bin Sa'id bin Al-As Amr bin Sa'id bin Al-As bin Umayya bin Sa'id bin Al-As bin Umayya al-Qurashi al-Umawi al-Askar yana daya daga cikin tabaka ta uku na daga masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan shi tabi'i ne jika ne na Amr bin Al-As haka Imam Ibn Hibban da a cikin littafin shi ya ambace shi a cikin layin sahabbai a cikin tabaka ta sahabbai amma dai daga baya ya dawo ya ambace shi a cikin tabaka ta tabi'ai haka ya mutu shekara ta 70 a wata riwaya 67 shi ma Ibn Hibban al-Kashif Imam Zahabi ya ambace shi a cikin littafin shi al-Kashif juz'i na 2 shahi na 77 haka shi ma Imam Zahabi a cikin Siyar Alamin Nubala juz'i na 3 shahi na 443 ya ambace shi yake cewa wa huwa yab'athu al-bu'uth ila makka shi Khuwaylid yake hadiwa Amr bin Sa'id bin al-As lokacin da ake tura wakilai zuwa garin makka kenan wannan hirar da suka yi sun yi ta ne a garin Kufa lokacin da ake tura wakilai zuwa garin makka yake hadi ne yake ce me izan li ayyuhal amir an uhaddithuka qawlan yake cewa ka bani dama ya kai shugaba in maka wani zance wanda na ji shi yace qama bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan abin da zan hadi maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tsaye ya hadi mana shi al-ghadatu min yawmil fatah wa shagarin da aka bude garin makka fasami'tuhu uznaya yake cewa sai kunnina sai suka ji wannan zancen na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa wa'ahu qalbi yake cewa kuma sai zuciyar shi sai ta kiyaye wannan zancen da yaje daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa absartuhu aynaya kuma idanuwa na suka ganin mana manzo Allah lokacin da yake fada mana wannan zancen wanda nake so in baka labari kuma wannan idan muka diba wannan shine ilimi baya samuwa sai da abubuwan nan guda uku ji gani zuciya ita take rikewa a can idan muka koma cikin Qur'ani zan huwa alladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida shine wanda ya hutar da ku daga cikin cikunan uwayenku ba ku san komai ba sai ya sanya muku ji ya sanya muku gani ja'ala lakum al-absara wal af'ida kuma ya sanya muku hankali shi kuma wannan hankalin a ina yake a cikin zuciya yake zuciya ita ce take rike ta abinda ta gani take kiyayewa shi kuma ji ya gani ya bada idan ya bada ina yake kaiwa zuciya yake kaiwa shi ma abinda kunne yaji ina yake kaiwa zuciya yake kaiwa shine yake cewa haka yaji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa hina takallama bihi lokacin da manzo Allah yayi wannan magana annahu hamidallahi wa asna alaihi manzo Allah ya gode wa ubangijin shi kuma ya yabi ubangijin shi kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake wannan ita ce ake kiranta da khutbatul haja lokacin duk manzo Allah yazo za a yi wani abu imma daurin arabe imma wa'azi imma khutba manzo Allah yana farawa da innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa hasbuna karshe shine yake cewa sai yaji manzo Allah hamidallahi ya gode wa ubangiji wa asna alaihi kuma ya yabi ubangijin shi summa qala sannan yace inna makkata harramha Allah ta'ala yawma khalaqa as-samawati wal arda lalle garin makka Allah ya riga ya haramta shi tun lokacin da ubangiji ya halicci sammai da kasai wa lam yuharrimuha an-nas yace kuma walan yuharrimu annasu yace kuma mutane wai ba su bane ba suka haramta garin Makka ba ubangiji ne ya haramta ta tun lokacin ya sanya mata wannan alhurmar tun lokacin da ya halicci sabai da kasai yace fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir baya halatta ga mutumin da ya imani da Allah da ranar lahira an yasbika biha daman da ya zubda jini a cikin garin Makka wala ya'dud biha shajaratan ka kuma kai da ya cire wata itaciya wanda take cikin garin Makka wanda take cikin harami yace fa in ahadun tarakhasa bi qitali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idan wani yazo a wurinku wani sakarin yazo yake cewa a ai manzon Allah ma ai yayi yaki a cikin garin Makka yo mu dan ne sanya ba mai yaki ba yace cewa to fa kulu ku ce ni inna allaha azina li rasulihi lalle allah ya ma manzon shi izini walam ya'zan lakum ku kuma bai muku izinin ta ba ai Makka ai bude ta akai yake cewa wa inna ma azina li rasulihi sa'atan min nahar shi ma manzon allah an bashi izinin ya zo ya bude garin Makka gurgurun wannan lokaci aka bashi shine daga hudawar rana zawwa sallar al'asr wannan shine dan lokacin da aka bai wa manzon Allah ya shigo ya bude garin Makka shi ma dan da laruga yake cewa wa qad adat hurmatuha al-yawm ka hurmatuha bil-amsi al-hurmat garin Makka ya dawo kamar yadda kuka san jiya tana da al-hurma kenan dan haka falyuballighu ash-shahidu al-ghaib wanda yake nan wanda ya ji wannan zancen dawa ya isar wa wanda bai ji ba shine abinda Khuwailid ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan garin Makka yana da alhurma baya halatta a zubda jini a ciki baya halatta a cire bishiyoyi wanda suke garin Makka ko da kuka shinka su duk da kasancewar akwai malaman da suka ce akai idan kuka shinka kayanku kuna iya cire kayan amma dai shinka daga ta fito a nan harami bai halatta a cire ta wannan haramun ne kuma bai haramun ne kuma a zubda jini a cikin garin Makka sai yake cewa faqila li abi shuraih shi Amru bin Sa'id bin al-As yake cewa Abi Shuraih Walid bin Amr yake cewa ma qala laka Amr menene Amr yace maka afwan lokacin da shi Shuraih ya bada wannan labarin ake tambaye shi ake cewa ma qala laka Amr menene Amr yace maka qala yake cewa qala ana a'lam bi zalika Amru bin Sa'id yake cewa ai ni ma na san a'lamu bidhalika ni ma na san wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a'lamu bidhalika minka kai ma na yi kama sani akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa akan alhurman garin Makka ya Aba Shuraih ya kai Aba Shuraih yake cewa innal harama lalle wannan haramin Makka la yu'izu asiya yace sai dai maka sani ba dan shi a matsayin shi na shugaba kada wani ya tayi yayi wata kirbi shi yazo ran ya samu mafaka yake cewa to war ummati Makka na san wannan abin da manzo Allah ya faɗa sama da kai amma dai ka sani la yu'izu asiya haramun Makka baya kiyaye baya kare wanda yake mabannaci wanda ya aikata banna ya shigo garin Makka to hakika ya shigo cikin harami hakika ana iya zuwa a kama shi a kai a hukumar kashi yin anan shi shine aka haramta amma wanda yayi a waje ya shigo hakika wannan haramun baya kiyaye shi yake cewa wala farran bidamin ko kuma wanda ya kashe wani ya gudu da jinin shi zo harami shi ma zan mu kaba shi a cikin harami kinan dan ka shigo wai ka kace wai ka tsira aiki zan mu maka yake cewa wala farran bi khirba yace ko kuma wanda ya tsere da wata tuguma wani ne ya ci kudin wa'ansu wani ne yayi zambaci aminci ko wani abu wanda ya kamata a mai haddi yayi zina ne za a mai haddi yace to wallahi idan ya shigo mun zan maka ba shi mai haddi ba wai haddin bane aka haramta ba a cikin garin Makka ba aikata aikin ne aka haramta amma dai idan wani ya shigo to hakika zan mu mai haddi shine da yake cewa alkhirba abinda ake kira da alkhirba bil khair mu'jima wal ra'i muhmara hiya alkhiyara ita ce zambacin aminci ha'inci ko kuma at-tuhuma ko kuma tuhuma ana tuhumtar wani ya aikata zina ko ya shagiya ko wani abu makamancin haka wanda ya kamata a bi haddi wa asaluha fi sarqati al-ibl yati amma dai alkhirba asalinta ana isti'malin ta ne akan satar raqumma idan wani ya satar raqumma ya ace mai kharbaha wani ya yace wal kharibul lusu yuhibbu al-khariba shine ya kawo dalili kasancewar lokacin namu ya ja zan ba dan takaita anan mu ga abin da kuma hali za yi insha Allah abin da muka karanta daidai Allah ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah ya kara mana imani ya kara mana ilimi ya kara mana lafiya da abin da lahiya za ta ci Allah kiyaye mu ya kiyaye zuriyarmu Allah sanya wannan zaman da za mu yi wannan zaman da muka yi ya kasance zamani wanda za mu koma irin shi kalkashin inu al arshi Allah datar da mu duniya da lahira اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما غليت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عليت تباركت ربنا وتعاليت سبحانك اللهم نعم تنبيه